sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci yau Talata, 7 ga watan Afrilun shekarar 2020. Baba Yanko makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanan labarai.
To Baba Yakubu, a yau Talata, Japan ta bada sanarwar dokar ta baci akan annobar coronavirus a wasu yankunan kasar, yayin da Prime Minister Britania Boris Johnson yake ci gaba da zaman jinya a asibiti dalilin kamuwa da cutar ta COVID-19. Haka kuma shugaban Amurka Donald Trump ya musanta rahoton binciken wani babban inspector general da ya ce har yanzu an ci gaba da samun karancin kayan aikin kariya ga ma'aikatan asibiti da kuma kayan gwajin COVID-19. Sannan kuma wata kotu a Najeriya ta umarci ƴar wasan kwaikwayon nan Funke Akedin Lebello da ta gudanar da aikin hidimar al'umma bayan da ta amsa laifin taka dokar hana fita ta hanyar shirya bikin ranar haihuwar mijinta, yayin da kuma a gefe guda take campaign din muhimmancin killacewa a gida ga jama'a.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Filato ta ce daga ranar Alhamis dokar hana zirga-zirgar jama'a za ta fara aiki tsawon mako guda a wani matakin dakile yaduwar cutar coronavirus a cikin jihar. Kungiyar masu fama da nakasa a jihar Bauchi ta fara wani taron gangami akan wayar da mambobinta da jama'a baki daya akan cutar coronavirus, wanda a cewar wasu daga cikin waɗanda suka zanta da wakilinmu suka ce tuni cutar ta shiga jihar Bauchi. Muna kuma dauke da shirin noma tushen arziki, sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum. A yau Talata, Japan ta bada sanarwar dokar ta baci akan annobar coronavirus a wasu yankunan kasar, yayin da Prime Minister Britania Boris Johnson yake ci gaba da zaman jinya a asibiti dalilin kamuwa da cutar ta coronavirus. Jami'an Amurka suna ganin alamun cewar cutar ta fara raguwa a wasu sassan kasar. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ce matakin kafa dokar ta baci a Tokyo da kuma wasu lardunan shida ya biyo baya ne bayan bukatar da ake da ita na kare lafiyar mutane a cikin wani yanayi da ke shafuwar rayukan mutane da tattalin arzikin kasar. Matakin na tsawon wata daya zai baiwa jami'ai damar yin kira ga mutane da su zauna a gida, kuma ya zo ne tare da shirin tallafin gwamnati na kusan dala trillion daya. Kasar Britania ta samu karuwa masu kamuwa da cutar coronavirus, inda rahotanni suka nuna mutuwar mutane 600 a ranar Litinin da karin wasu 400 a jiya Litinin. Kasar Amurka ta samu mutuwar mutane 11,000, lamarin da ya sa ta zama kasa ta uku da tafi yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar a duniya bayan Italiya da Spain. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta rahoton binciken wani babban inspector general da ya ce har yanzu an ci gaba da samun karancin kayan aikin kariya ga ma'aikatan asibiti da kuma kayan agajin cutar COVID-19. Ba daidai ba ne, shugaban ya amsa a ranar Litinin lokacin da aka tambaye shi game da rahoton muƙaddashin babban inspector general ɗin daga hukumar kula da lafiya da lamuran jama'a. Trump ya ci gaba da cewa mun yi ƙarin gwaji kuma mun samu sakamako fiye da ko ina a duniya. Trump ya nuna ma manema labarai wata ƙididdiga da ke nuna gwaje-gwajen COVID-19 na miliyan 1.79 da aka gudanar a Amurka. Ya ƙara da cewa adadin yana ƙaruwa da mutane 125,000 a kowace rana.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Gwamnatin jihar Filato ta ce daga ranar Alhamis dokar hana zirga-zirgar jama'a za ta fara aiki na tsawon mako guda a wani matakin dakile yaduwar cutar coronavirus a cikin jihar. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta aika mana da rahoto akan wannan batun.
Gwamnatin jihar Filato ta umarci duk mazauna jihar da su kasance a cikin gidansu har tsawon mako guda don gudanar da feshin maganin kashe cutar coronavirus. A wata ganawa ta musamman da manema labarai, gwamnatin jihar Plateau Simon Lalong yace daga karfe 12 daren ranar Alhamis 9 ga watan Afrilun 2020 zuwa ranar Laraba 15 ga watan ta Afrilu, hukumomi za su tabbatar ba wanda ya fita daga gidansa face waɗanda ke ayyuka masu muhimmanci kamar ma'aikatan lafiya, jami'an tsaro, yan jarida, ma'aikatan wutar lantarki, yan kwana-kwana, ma'aikatar kamfanin wayar tarho da masu dakon mai.
Da kowa zai yi hakuri da wannan kwana bakwai idan muka bari ana shigowa haka to wata rana masu shigowa ne za su kawo mana so dole ne mu rufe kuma babban shine abun gwadi wuraren gwadi to da muna kai Abuja muna kai Lagos to Allah ya taimake mu yanzu an ce a wannan makon za mu same inda ana gwadi saboda haka ba ma sai kai ciwo ba in ka san kai kusa da mutum da ya samu wannan abun kai ma zaka samu kanka ka zaka kwanta a wuri da kai sati daya kai sati biyu sai ka gani ko ciwo ya tashi ko bai tashi ba
kan batun killace mutane ba tare da wani tallafi ba gwamnan yace
tunanin mu yanzu manoma inda za su fidda wannan abincin a zo a sayar da shi ba mu san ranan da wannan abu zai fita ba shine mu ma muna so mu nema inda za mu saya abinci mu aje domin ba mu san ranan da wannan coronavirus zai kare ba yanzu a cikin committee ma mun yi tunanin wannan abubuwan da mutane suke bayarwa za mu sayi abinci mu aje in ya kai wayannan lokacin inda za a tallafa ma talakawa za mu sayi inda za mu tallafa ma talakawa
gwamnatin jihar Plateau kenan Simon Lalong a daidai lokacin da gwamnatin ta Plateau ke sanya dokar hana fita wa jama'ar jihar kuwa Arda Muhammadu Buba yace suna goyen bayan gwamnati 100% amma
Allah dan kai maka adan ba da kofa ko da rana rana ku dai dai ne a kai shanu a kai domin a samu abin da za a ci
na kuma tattauna da wasu mazauna garin Jos don jin ra'ayoyin su kan batun
suna na Ruth Dogo gaskiya wannan doka kan to yana da kyau kan amma na gaskiya ba dadi don idan ka dan fita zaka dan samu wani abu amma na kana zanna a cikin gida ba wanda zai kawo maka an raba su net bamu gane ba to balanta na zo a ajiye mu ba abincin an zo rabiyan ma mu ma ba za mu samu ba gaskiya in coronan bai kashe ka ba ma yunwa zai kashe ka to zama a cikin gidan ma shi ma akwai hatsari fitan ma akwai hatsari to yanzu bamu san yaya rayuwar mu zai kasance ba
sunana Yohana Madugu
zaman dare a gida gaskiya ba dadi kusan ce dukan mu dai sai mun fita kafin nan mu samu abin da za a sarrafa to amma tunda shike ya zama bala'i ne kuma gwamnati da kuma masana suka ga haka din yafi tsari yadda za a kawo karshen wannan abun to za mu hakura
shugaban kungiyar masu motocin sufuri a jihar Plateau Alhaji Yusha'u Muhammad Sardaunan Gabas yace za su tabbatar da aiwatar da dokar hana zirga zirgan motoci a jihar ta Plateau
musamman jihohin da suke makota da Plateau tunda mu Plateau a tsakiyar Najeriya muke muna ƙara fadawa dukkan makotan mu cewa daga yanzu jihar Plateau ba wani moto da za ta zo ta shiga cikin jihar Plateau kuma motocin mu na jihar Plateau ma ba za su fita ba saboda wannan cuta na COVID-19 tunda mu jihar Plateau Allah ya taimake mu ba wannan ciwo to ba ma son kuma wani da yake jihar akwai ciwon ya zo ya shigar da shi don ciwo ne na annoba
kafin wannan dokar dai gwamnatin ta rufe kasuwanni ta kuma rage cinkoson jama'a a fadin jihar ta Plateau Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
Agaida Zainab Babaji yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya
Wata kotu a Nigeria ta umarci ɗan wasan kwaikwayo Funke Akindele Bello da ta gudanar da aikin hidimar al'umma bayan da ta amsa laifin taka dokar hana fita ta hanyar shirya bikin ranar haihuwar mijinta yayin da kuma a gefe guda take campaign din muhimmancin killacewa a gida ga jama'a bayan kama su da aka yi Ma'auratan biyu sun gurfana a gaban kotu a jeli Litinin kan tuhumar taka dokar jihar Lagos inda kuma aka umarce su biyan kuɗin tara da kuma yin aikin hidimar al'umma na tsawon kwanaki 14. Asir ma'auratan ya fara bayyana ne a ranar Asabar lokacin da mijin Abdulrashid Bello ya sanya hoton bidiyo na bikin a shafinsa na sada zumunta. an soki uwar gidansa da yin watsi da matakin da ita da kanta take bada kwarin gwiwa ga jama'a da su bi bayan da Najeriya ta haramta taron jama'a fiye da mutane 20 a garin ruwa uku na sassautar yaduwar cutar ta coronavirus a watan da ya gabata. Ya zuwa yanzu dai cibiyar kula da cututtuka ta Najeriya ta bayyana fiye da mutum 200 da suka kamu da cutar coronavirus kuma mutane 5 sun mutu daga cutar. Jami'an kiwon lafiya na kasar China ba su samu mutuwa ko daya ba a sanadiyar cutar coronavirus cikin sa'o'i 24 wanda shine rahoto irinsa na farko tun daga watan Janairu. A yau Talata hukumar lafiya ta kasar ta ce mutane 32 ne kadai aka samu sababbin kamuwa da cutar COVID-19 kuma dukansu sun dawo ne daga kasashen ketare. Raguwar adadin mutuwar mutane da kuma sabbin masu kamuwa da cutar na zuwa ne a yayin da lardin Hubei ke shirin sassauta matakan kulle a birnin Wuhan inda cutar ta fara barkewa a bara. Kasar China ta samu adadin mutane 80,000 da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus tun sa'ar da cutar ta barke game da mutuwar mutane 331. Hukumar kiwon lafiya ta ce an killace mutane 133 da ke da cutar amma ba su nuna alamun rashin lafiya ba to amma kuma za su iya yadawa wasu ciki har da wasu 18 irin su a cikin Hubei.
To madalla har yau dai akan batun coronavirus kungiyar masu fama da nakasa a jihar Bauchi ta fara wani taron gangami akan wayar da mambobinta da jama'a baki daya akan cutar coronavirus wanda a cewar wasu mambobin kungiyar da suka zanta da muryar Amurka suka ce tuni cutar ta corona ta shiga jihar Bauchi. Ga Abdul Wahab Muhammad da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Assalamu alaikum.
Jawabinsa shugaban kungiyar mutane masu bukata na musamman Comrade Hamza Waziri ya bukaci na kasasun da su bi dokar da gwamnati ta kafa su kuma kauce wa yin cunkoso a wurare.
Sunana Hamza Waziri, ina shugaban kungiya mai fafutukan neman yanci da kare haƙƙin mutane masu bukata ta musamman a Nigeria, Initiative for the Liberalization of Physically Challenged People in Nigeria. So alhamdulillah dalilin da muka tara su kenan yau a wannan waje domin mu wayar musu da kai mu jaddada musu kuma cewa wannan cuta gaskiya ce ba ƙarya ba sannan mu gwada musu yanda za su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta sannan kuma mu jaddada musu mu gaya musu su yi mu bai'a da dokan gwamnati wanda ta saka.
Kana ganin hanyar da aka dauka na wajen wayar da wayannan rukunin mutane abin sakonni yana isa gare su
ko? Wala hakika gaskiya saboda ka san mu mutane masu bukata ta musamman mun jima bin marginalized wato an killace mu sosai. So wannan sakon gaskiya baya isar wa mutane da yawa especially a ce maka mu kuramin cikin mu majority mutane da yawa ba su san me yake tafiya ba yanzu har yanzu saboda babu isassun sakon da yake isar musu. So akwai gap akwai dan tazara wanda wajen isar da wannan sako especially da mu wannan muta bangare na mutane masu bukata ta musamman akwai sosai akwai gap
yanda muka tunkusa hakan nan ba akwai matsala wallahi akwai matsala akwai social distance yanda ya kamata a ce ba tunkusuwa wallahi cutan gaskiya ne ba wallahi ba jita jita bane cutan gaskiya ne kuma wallahi ta shigo jihar Bauchi kasashen da suka ci gaba wallahi shugabannin kasansu suna kuka da hawaye suna neman agaji bayan kasashen duniya gaba daya jihohi 19 da suke arewa maso gabas ko arewan Najeriya wallahi babu inda ake da wajen gwajin abun ma balle a ce maka asibitin gaskiya ne muke so muku demonstrating yanda ake wanke hannu yanda idan kuma an zo cikin jama'a a dan killace idan za ka yi atishawa ya kasance ka yi haka ka toshe saboda wannan kwayan cuta tana iya tafiya a cikin iska. So yanda ake wanke hannu shine lalle a ce baka da omo za ka yi min sakan 20 ko sakan 40 kana tura hannunka
gaba da baya ta tattuɗa shi.
Daga bisani na ji tabakin wasu daga cikin marata taron dangane da fahimtar su coronavirus. Ga abin da suke cewa.
Sunana Muhammad Sani Umar. Tabbas na san batun kuma na tabbatar cutar coronavirus gaskiya ne. Saboda duk abubuwan da yake faruwa a duniya kullum ina bibiya ina ganin kasashen da suke ciki ina jin labarai kuma ina ganin abubuwa da bidiyo da hotuna da rubuce-rubuce da ake kai a kan. So wannan cuta gaskiya ce ba ƙarya ba ce.
Sunana Aisha Ahmad. Coronavirus. Amma dai na dai ji ana faɗa ne kawai.
Kamar ina yake samun bayani. Wannan cutar na coronavirus?
Sources da yawa muna samu turu social media hakan nan. Ana samu wata ran su gidan kamar radio kamar gurin ku hakan nan. Voice of America suka shafta ba ne su zo ni labarai ba su saka shi ba ba su yi maganar shi ba. To ta gurin da muke samun labarin su. Na san matakai na kan ji akan ce a gujewa taro cikin mutane haka. Irin su a guji kusantar mutane dai hakan nan ko irin su musabaqa hakan nan a kiyaye hatishawa cikin jama'a hakan nan ko tari ko hakan nan yan wata ma hakan ga
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulwahab Muhammad.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
Yanzu je kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasu ku suka ji a shirinmu na makon da ya gabata, muna tattaunawa ne da mai ba shugaban kasar Nijar shawara akan noma da kiwo, Dr. Manzo Abubakar, inda ya wakilin Musulun Muminu Barma ƙarin bayani yadda za a gano manoma na hakika da suke zaune cikin kasar. A wannan makon Sula ya fara da tambayarsa kamar haka.
Idan na fahimce ka dai Dr. harkar nan a yau a Nijar, abin tamkar rijiya ta ba da ruwa guga ya hana ne. Kana ɗaya daga cikin masu baiwa shugaban ƙasa shawara, shugaban ƙasar Nijar shawara akan abin da ya shafi sha'anin noma. Shin waɗanne irin shawarori ne kake za ka baiwa shi shugaban nan don ganin cewa an ɗauki matakan da za su haɓaka noma, su baiwa manoma damar cin gajiyar wannan fanni na noma.
Insha Allah wannan alhamdulillah da wannan tambaya da kuma Mansule. Kasan abu kai a guda wanda mutane kamar ta sani. Mun taba samun shugaban kasar da yayi imani da cewa ba noma shine mabudin arzikin kasar mu. Kamar yanda budi arziki a kasashe na duniya baki daya sa Amerika su horai shi su China yau kana shigo su India duk wata kasa wadda ka sani a duniya yau ana hodanta daga noma ta tashi wannan ne yasa lokacin da yazo tun 2011 yace zai huddo wannan tsari yashi na industry da Niger kuma kowa ya sani karamin ilimi madadicin ilimi gare ka ko kuma dogon ilimi gare ka kasancewa wannan gaskiya ne kuma ana iya shi zahiri ana iya shi a wannan kasar ta mu balle da abin da Allah ya ba mu hilaye kamar yadda nace ma hilaye da ku su da san to yanzu tun da yazo kusan shekara 9 din da cikin wata biyu zan maje shekara 9 na shugaban kasa to akwai tsari tsari dewa wanda aka danganta shi da shi wannan tsari na industry da Niger ni da nake mazance akwai ɗan Najeriya ina tsammani kai ne shida wanda ɗaya a cikin su yau shine ambassador din Najeriya wanda yake kasar Kuwait Alhaji Garba Gashama da shi da wani tsohon sanata tsohon gwamna wanda ake kira Alhaji Gozo suka zo nan a 2014 da suka zo nan Niger suka ce su wannan tsari na shugaban kasa ya burge su kuma mutuka suna alfahari da shi me sun zo su gani kakani ake tahiyar da shi kakani ake zartar da shi ba inda ba mu shiga ba su anan gangari tun daga iyaka daga Mali Furgun sai da muka je har abin da kai kwani muka je ba irin gandan da su gani ba abin ya burge su suka ga kungiyoyin masu kiwon in ce tsuntsaye kungiyoyin masu mata masu sarrafa a wannan albarkacin noma duka wannan suka ga muka je suka ga margami tsohon commissaire na initiative turain ko commissaire a initiative turain Dr. Wandeba muka je suka ga manyan mustrori lokacin nan na gidan gona da kiwo duka wannan abun suka ce su wannan abu ai wannan abu sun dauke shi kuma da ikon Allah zai tafi su gani kaka zai yi su ma ya zama to cewa wannan abu nasu ne na ƴan Nigeria su ma su je ƴan Nigeria to yanzu ka dauka da mu Niger da Nigeria su wa suka yi amfani da wannan abu alhali kuma abun mu ne kuma duniya baki daya ta jinjina ma shugaban kasa da wannan tsari da hudu an samu yabon girma daga kungiyar majalisar dukiyar duniya mai kula da abinci FAO an samu wannan yabon girma da wannan abin da ake cewa World Forum wannan WFC duka wannan abubuwan wanda suke guda muhimmancin wannan tsari to amma in ka lura da abubuwan da aka hudu tun daga lokacin nan yanzu wanne ne ake wakil tafiyar da shi tsakanin da Allah yanzu kada a wannan abun da shahi mata tattararwa da abun da shahi gangari wanda zai shugaban kasa ce yana so kan ya kare wannan adadin shi na 2021 ya zamanto cewa mun kai kaman misalin eka 30,000 na abun da zamu yi a bisa kan gandarka manya abun noman kamun marani noman barwa wanda ya kwake ruwan da ake amfani da shi ta hanyar barwa ne ka gane ko abun da shi kananan garake yana so a kuce kaman 10,000 eka 10,000 wannan a rubuce suke to amma yanzu in ka lura kwanan nan ma wani dam da aka yi an zuba kuɗi wajen miliyar kuɗi da wani abu na wannan ake ce mushi Enecare nan tawa abun bai yi ba shekara biyu gashi ya datsi ya kwankwatsi saboda Allah to yanzu ina zakkale lahin wanda ya ce ayi kaza ya bada abin da za a yi ko kuma wanda aka ba yaunin su yi ba
Masu sauraro a nan zamu dasa yayin a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Dr. Manzo Abubakar da wakilin Musulmu Barma da ya tattauna mana da shi sai Julie Lelis Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
gaida baballe yanzu kuma ga kadan a cikin sakonni da kuma sauraro kuka aika mana ta hanyar email
yanzu sakonmu na farko ya fito ne daga Safiyanu Gumel Zangon Daula yace assalamu alaikum VOA Hausa komawa bakin aiki da wasu jihohi suka yi a Najeriya ciki har da jihar mu ta Katsina hakan kuskure ne da fatan za a canza tunani sakonmu na gaba ya fito ne daga Bashir Abubakar yace salam VOA Hausa don Allah ku bani dama domin ne kira ga gwamnatin jihar Kaduna akan matakan da take bi na rabawa talakawa abinci a gaskiya mu al'umar ta karamar hukumar Kubau ba mu san anyi ba ko kuma mu ba ƴan jihar Kaduna bane muna fata gwamnati za ta ji wannan koke namu daga nan sai sako daga Mahmud Salu Kaura na Moda yace haba kungiyar likitocin Najeriya ai gayyatar likitoci daga kasar China don yaki da cutar coronavirus da gwamnatin Najeriya ta yi shine daidai kasancewar likitoci da ma'aikatan lafiyar kasar mu ba su da tabbas kowane irin lokaci za su iya tsunduma cikin yajin aiki sai sakon Alhaji Mele Umara wanda yace yunkurin shugaba Buhari na tallafawa ƴan gudun hijira da abincin wata biyu akan cutar coronavirus Allah ya sa su gani a kasa ba wai kunne ya ji ba sakon mu na karshe ya fito daga Kabir Sakaina yace don Allah sashen Hausa na muryar Amurka ku taya mu tunatar da shugaba Buhari halin kunci da takura da talakan Najeriya yake ciki na talauci da rashin kayan more rayuwa ya kamata a ba talakawa tallafi da za su iya yin biyayya da zaman kulle da ake so su yi to jama'a ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi ku huta lafiya
kuma dalla yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo mana da takaitattun labaran duniya
ce a yau Talata Japan ta bada sanarwar dokar ta baci akan annobar coronavirus a wasu yankunan kasar yayin da Prime Minister Britania Boris Johnson yake ci gaba da zaman jinya a asibiti dalilin kamuwa da cutar ta COVID-19 jami'an Amurka suna ganin alamun cewar cutar ta fara raguwa a wasu sassan kasar Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatin Afghanistan da ta sanya tuhumar aikata laifukan yaƙi akan shugaban kungiyar IS na lardin Khorasan wani sashi na babbar kungiyar masu tsatsauran ra'ayin addini ta IS a wata sanarwa da ta fitar a jiya kungiyar ta Human Rights Watch ta ce wajibi ne ga Afghanistan ta gudanar da shari'ar bisa adalci kuma daidai da tanadin dokokin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa akan Aslam Faruqi wanda aka kama shi kwana biyu da suka gabata a lardin Kandahar Faruqi wanda sunansa na asali shine Abdullah Orakzai ya kasance shugaban kungiyar a watan Yuli a shekara ta 2019 kungiyar ta dauki alhakin hare-hare da dama da aka kai a Afghanistan da suka kashe fararen hula da dama kungiyar ta ce kama Faruqi wata dama ce ga hukumomin kasar Afghanistan domin su nuna cewa suna iya samar da adalci ga waɗanda laifukan yaki suka shafa
Masu sauraro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger da Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shiri yanzu ma dai dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen hada shirin da kuma injiniyarmu na wannan lokacin Baba Yakubu Makeri ke cewa a huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare assalamu alaikum